Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahiru Meshana ce tare da Zahra Aminu Fage. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Juma'a 9 ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga kanin labaran duniya.
Mutane fiye da miliyan 36 da rabi ne suka kamu da coronavirus yayin da kwayar cutar ke tabazuwa a duniya baki daya a cewar kididdigar cibiyar bayar da bayanan cutar coronavirus ta John Hopkins. A halin da ake ciki kuma kasar Jamus ta bada gudunmuwar sama da dala miliyan 1 na kayan aikin kiwon lafiya ga kasar Peru. Tsohon dan takarar shugaban kasar Mali Samaila Sisi ya gana da shugaban rukun kwariyar kasar a daren jiya Alhamis a karon farko tun bayan sakin sa a wannan makon da masu kaifin kishi Islama suka yi a musayar fursunoni.
Kani labarin duniyar kenan. To a cikin shirin za ku ji yadda kasafin kudin shekara ta 2021 wanda shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar ke ci gaba da janyo cece-kuce.
Nagari ya kamata mu fara yi kamin wannan abu mu kai karshen sa. Na ganin cewa manyan ayyuka wadanda suka shafi ci gaba kamar harkar jirgin kasa, tituna, otal lantarki su ne za a ba muhimmanci.
Za kuma ku ji cewa hukumar bunkasa zuba jari a Najeriya ta fito da wani sabon tsari wanda ake sa ran zai rage haraji da kuma ƙara jawo hankalin masu zuba jari.
Masu fitowa daga Najeriya ai dole su dawo ko sun fita dole su dawo. Ba wurin da ke da wurin saka jari ka ji daɗi ka fidda uwa ka yi riba kamar Najeriya. Babu ita saboda yawan da Allah ya bamu.
A ƙarshe za ku ji ra'ayoyin 'yan Najeriya kan nasarar tsohuwar ministar kuɗi Dr. Ngozi Okonjo-Iweala da kaiwa zagaye na ƙarshe a gasar shugabancin hukumar kasuwanci ta duniya. Muna kuma tafi da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labarin duniya tukunna.
Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Mutane fiye da miliyan 36 da rabi ne suka kamu da coronavirus yayin da kwayar cutar ke tabazuwa a duniya baki daya a cewar kididdigar cibiyar bayar da bayanan cutar coronavirus ta John Hopkins. Kasashen Amurka da India da Brazil suna kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar. Ma'aikatar lafiya ta India ta bada rahoton kamuwar mutane sama da 70,000 waɗanda suka kamu da cutar a cikin awanni 24 da suka gabata. Amurka tana da waɗanda suka kamu da cutar sama da miliyan 700,000 kuma sama da mutane 200,212 ne suka mutu. India na da kusan miliyan 700,000 da suka kamu da cutar, sannan sama da mutane 600,000 ne suka mutu. Yayin da Brazil ke da sama da mutane miliyan 500,000 da kuma mutuwar mutane kusan 149,000. Russia ta bada rahoton mutane 12,126 ne waɗanda suka kamu da cutar a ranar Litinin, wanda ya kawo jimillar mutane miliyan 172,238 waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a ƙasar. Wasu jami'ai sun ce ne yiwuwa a sake sanya sabon takunkumi. A halin da ake ciki kuma kasar Jamus ta bada gudunmuwar sama da dala miliyan 1 na kayan aikin kiwon lafiya ga kasar Peru don taimakawa mutane a yankuna masu nisa a shiya ta Amazon saboda annobar coronavirus. Kyautar kayayyakin ayyukan jin kai ta jiya Alhamis din ta hada da na'urar bada iskar oxygen da abin auna zafin jiki da kuma na'urar gwajin cutar coronavirus fiye da 32,000 ga kwararru a fannin kiwon lafiya da nufin taimakawa mutane 90,000 na al'ummomin da ke fama da rashin kulawa a yankunan karkarar Amazon na kasar. Tila Mizeti na ma'aikatar kiwon lafiya ta Peru ya gode wa zuwa kasar Jamus kan gudunmawar yana mai cewa hakan ya bude damar karkatar da akalar kyautatawa ɗan asalin yankin waɗanda ko da yaushe ake bari a baya waɗanda kuma abubuwan ci gaba ke wahalar isa zuwa gare su saboda nisa kyautar wani bangare ne na yarjejeniyar da aka sanya wa hannu a watan Agusta da nufin samar da kayayyakin kulawar lafiya ta farko ga yawancin ɗan asalin kasar waɗanda ba su da cibiyar kiwon lafiya ya zuwa yanzu kasar Peru ta tabbatar da waɗanda suka kamu da cutar fiye da mutane 838 kuma kusan sama da mutane 33 ne suka mutu Tsohon dan takarar shugaban kasar Mali Samaila Sisi ya gana da shugaban rukun kwariyar kasar a daren jiya Alhamis a karon farko tun bayan sakin sa a wannan makon da masu kaifin kishin Islama suka yi a musayar fursunoni Sisi wanda aka sace watanni 6 da suka gabata bai bayyana yanayin tattaunawar da yayi da ba Ndawu da sauran manyan mutane a fadar shugaban kasar ta Mali ba Sisi yayi magana ne kawai game da garkuwar da aka yi da shi yana mai cewa galibi ya kasance cikin kadaici yana rayuwa cikin mawuyacin yanayi amma ba azabtar da shi ba masu tsatsauran ra'ayin addini sun saki Sisi da wasu turawa uku a arewacin Mali kwanaki kadan bayan da gwamnatin ta Mali ta saki kusan mayaka 200 duk da damuwar da sakin nasu na iya kara dagula kasa
To a gaida Zahra Aminu Fage wanda za ta sake dawowa da karshen labarin duniyar a nan gaba kadan. A Najeriya ana mayar da martani akan kasafin kudin shekara ta 2021 na naira trillion 13.5 wanda shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar wa hadaddiyar majalisar dokokin kasar domin neman amincewa ta. Wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana da wannan rahoton.
Kasafin kudin na Najeriya na shekara ta 2021 da aka yi wa take da kasafin kudi na farfado da tattalin arziki da jajircewa ya zo ne a daidai lokacin da tattalin arzikin kasar ke fuskantar koma baya saboda annobar cutar sarkakewar numfashi ta COVID-19 domin tuni alƙaluman ci gaban tattalin arziki na GDP ya samu raguwa da kashi 6.1 a zango na biyu na wannan shekarar abin da ya nuna koma bayan ci gaban da aka samu na tsawon shekaru uku shugaban na Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa
The Nigerian economy is currently facing serious challenges, with the macroeconomic environment being significantly disrupted by the coronavirus pandemic.
Anan shugaba Buhari ne yake bayyana cewa bullar annobar corona ya taba tattalin arzikin Najeriya. Sannan ya kara da cewa faduwar farashin danyen mai ta hana gwamnati samun isassun kudaden shiga. Ɗan jam'iyyar APC mai mulki a majalisar sun bayyana fata ta alheri ga al'ummar Najeriya da a yanzu ke ji a jikinsu a matanin da suka mayar kan kasafin kudin tare da alƙawarin hanzarta aiki domin amincewa da shi. Sanata Barau Jibrin shine shugaban kula da kwamitin kasafin kudi a majalisar dattawa.
Babu shakka da akwai wannan azama da kuma wato kokari a gun ita wannan gwamnati wanda mai girma shugaban kasa Buhari ke jagoranta wajen ganin kan cewa an kawo sa'ida ga al'ummar Najeriya musamman ma hanyar da za a bi a zaburar tattalin arzikin mu hatta kudin ruwa wadanda aka ba bashi domin su zaburar da tsarin su na wato sana'o'in su an rage kuma sannan an ƙara kuɗi ma wanda za a ci gaba da ba mutane bashi domin su gaba da kasuwanci da kuma sana'o'in su
To sai dai da mun tuna yawan ƴaƴan jam'iyyar PDP ta ƴan adawa na masu shakku ga daukacin tsarin na kasafin kuɗin na bana da aka ware ma muhimman ayyuka sannan ayyukan yau da kullun suka kwashi kaso mai tsoka Sanata Sahabiya Okaura na wakiltar jam'iyyar PDP ne daga jihar Zamfara
ina ganin sai an tsaya an diga abin da irin basira wanda bai dace ba a ce eh bai ba ko kuma bai daidaita ba don haka ga ina ganin nazari ya kamata ku fara yi kamin wannan abun mu kai karshen sa na ganin cewa manyan ayyuka wadanda suka shafi ci gaba kamar harkar jirgin kasa tituna hotel lantarki su ne za a ba muhimmanci
sashen manyan ayyuka zai lashe naira trillion 3.8 sannan ayyukan yau da gobe na albashin ma'aikata shine ke da kaso mafi tsoka na naira trillion 9 a kasafin na shekara mai zuwa za a ware naira trillion 3.12 domin biyan basussuka shugaba Buhari ya ce wannan kasafi zai taimaka wajen cire ƴan Najeriya miliyan 100 daga cikin kangin talauci a shekara 10 masu zuwa wannan kasafin yafi na bana da naira trillion 2.2 Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Aida Madina Dauda yanzu kuma ga Zahra Aminu Fage ta dawo da ƙarshen labaran duniya
Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro na gabda amfani da wani sabon hurumi wanda zai bashi damar kaucewa takunkumin Amurka. A jiya Alhamis, majalisar dokokin kasar mai goyon bayan gwamnati ta amince da kudirin dokar wanda ya ba Maduro damar sanya hannu kan sabuwar yarjejeniyar cinikin mai tare da kamfanoni masu zaman kansu da kasashen waje ba tare da an bayyana su ba. Maduro ya kirkiri tare rishe na doka iri daya don kaucewa majalisar da ke karkashin adawa yanzu haka ana kyautata zaton majalisar kasar zata nemi a yanke hukunci a kotun koli ta shari'a kan tsarin mulki na dokar hana toshewar wanda hakan zai bada damar sauya canje-canje ga mallakar kamfanonin hadin gwiwa tsakanin kamfanin man PDVSA na gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu A jiya Alhamis jami'an tsaron Amurka sun sanar da ruguza wani shiri na yin garkuwa da gwamnatin jihar Michigan tare da kuma kama wasu masu tsauraran ra'ayi kuma masu adawa da gwamnati su shida waɗanda ke nuna fushinsu game da matakan kullun da gwamnatin yar jam'iyyar Democrat ta dauka a yayin barkewar cutar coronavirus sannan an kuma kama wasu mutum bakwai bisa ga zargin ta'addanci an tuhumi mutanen su shida a kotun tarayya da laifin hada baki dan sace gwamnatin jihar yar jam'iyyar Democrat Gretchen Whitmer daga gidanta na hutawa tare da kaita wani wurin da ke kebe a Wisconsin dan hukunta ta da cin amanar kasa suna hada baki ne da membobin wata kungiyar mayaka da ba a san su ba a Michigan mutum biyar daga cikin su daga Michigan suke daya kuma daga Delaware sun kwashe watanni suna kulla makirci tare da yin da gudanar da ayyukan sa ido kan gidan hutawar na Whitmer a Michigan a cewar masu gabatar da kara
labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai batun zuba jari Shugaban hukumar bunƙasa zuba jari a Najeriya, Yawande Sadiku, ta bayar da tabbacin aiki da hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa wajen samun rage haraji don ƙara jawo hankalin masu zuba jari su cigaba da shigowa Najeriya. Ana sa ran hakan zai taimaka wajen tallafawa harkokin kasuwanci da annobar coronavirus sai wa illa. Wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da ƙarin bayani.
You have taken over my office. But I know you come in peace, so you are very welcome.
Yawande Sidiku na magana ne lokacin da shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello da mukarrabansa suka ziyarci hukumar don neman aiki tare tsakanin hukumomin gwamnati da kalubalen rashin sa kan sa hukumomin su rika aiki daban-daban ko zaman ƴan Madina.
But NIPC itself, you know, does not grant outside of pioneer status. We don't give any permits, any waivers.
Duk da hukumar bunƙasa zuba jarin bata da hurumi kai tsaye na rage haraji amma yayin tunda ta ce duk bukatar hakan za ta tura wa hukumomin da lamarin ya shafa musamman ma wani kwamiti a ma'aikatar kuɗi don samun rage da ma wani lokacin ya fi harajin shigo da kaya ga masu zuba jari don su ƙara ƙarfi kafin a fara cin moriyar ribarsu shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello ya ce hatta wasu masu zuba jari da aka ce sun fice daga Najeriya za su dawo don girman kasuwa da ke Najeriya
masu fitowa daga Najeriya ai dole su dawo ko sun fita dole su dawo ba wurin da ke da wurin saka jari ka ji dadi ka fidda uwa ka yi riba kamar Najeriya babu ita saboda yawan da Allah ya bamu ko ka je kananan kasashe kai sai ka ga sun yi sun kasa samu ciliki dole su dawo kuma za su dawo to sun yanka su dole a rage musu haraji ko a dauke musu muna son a duba a gani saboda an yi ta hasara a lokacin mu ne ai akan gaba shi first council da muka tabbata cewa wayannan kasoshin na jiragen ruwa sun yi aiki duk da barazanar da covid ta so ta yi saboda haka yadda ake so ba haka aka samu ba ba zai yi ba abin da ya game duniya ita ma gwamnati ba ta samu kudin shiga kamar yadda ta saba su ma sun yi hasara so dole a samu abin da za a yi a ingiza su a ba su karfin gwiwa wannan kuma shine kamar a rage musu haraji ko a dauke musu na yin shekaru
haka nan Bello ya ce kamfanonin dakon kaya na jiragen ruwa na Turai da suka kara farashin dakon da kashi 400 cikin 100 sun rage kudin da suka sha matsin lamba
an samu rangwame kuma sun jaye saboda abubuwan da muka yi muka kawo su yan kasuwa masu kaya muka fada muku mu gwamnatin Najeriya cewa ga abin da ke faruwa sun sa kashi 400 bisa ga abin da ake biya in ai haka zai durkushe muna tattalin arzikin mu don duk abin da aka biya kai ne da kai mu ne za mu biya wannan abu saboda haka na ji dadi yanzu wasu sun fara jayewa kuma Allah so ba za a sa wannan harajin ba
Hassan Bello ya kara da cewa kuma sana shirin kafa tashar teku ta Tudu a Ibadan da za ta lashe dala miliyan 100 daga masu zuba jari da rage cinkoson tashar bakin teku ta Afafa Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya
kuna sauraron labarin ne akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bada haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su to a daidai lokacin da tsohuwar ministar kudi kuma jagorar tattalin arzikin Najeriya tsakanin shekarar 2003 zuwa shekarar 2015 Ngozi wato Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ta kai zagaye na karshe a gasar neman mukamin babban daraktan hukumar kasuwanci ta duniya. Lokacin al'ummar Najeriya na bayyana ra'ayoyinsu kan nasarar kai zagaye na karshe musamman a wannan lokacin da tattalin arzikin duniya ke fuskantar barazana sakamakon annobar coronavirus. Halima Abdulrauf ta tattauna da wasu 'yan Najeriya ga kuma abin da ta aiko mana.
Baya ga tabbatar da cewa Ngozi Okonjo-Iweala ta samu nasarar kai zagaye na karshe a gasar neman shugabancin hukumar kasuwanci ta duniya wato WTO a sanarwa da ta fitar. Yan Najeriya da dama sun taya ta murna kaiwa wannan mataki tare da addu'o'i domin samun nasara a zagaye na karshe da za ta fafata da ministar kasuwancin kasar Koriya ta Kudu Yoo Myung-hee daga ran 19 zuwa 27 ga watan Oktoba da muke ciki. Ministan ayyukan mata Honorable Pauline Talent ta bayyana farin cikin ta matuƙa da nasarar Ngozi.
Na ciki da farin ciki ba iyaka akan wannan nasarar da ta samu har ta kai wannan final stage kuma da ikon Allah ban da shakka cewa za ta samu wannan kujera domin Allah ya ba matan Najeriya wani baiwa ne wanda mu mutanen Najeriya ba mu sani ba ko kuma ba mu yarda da shi yadda ya kamata ba amma duniya tana gani kuma duniya ta gamsu da irin kokarin da matan Najeriya suke yi duba yadda matan Najeriya suke ba mu cigaba da kuma nasara a fannin harkokin tattalin duniya gaba daya ga ita Ngozi da ikon Allah za ta kai wannan kujera ga Amina Muhammad saboda haka Allah ya sa mana albarka matuka kuma shi wace kuma tana da zuciya shoron Allah za ta yi abu yadda ya kamata domin a samu zaman lafiya da cin gaban kasa saboda haka muna bin ita Ngozi da addu'a da kuma Allah ya tabbatar ta samu nasara in ta samu nasarar nan ba tabbata ba za ta ba mu kunya ba
fitacciyar ɗan kasuwa a fannin sarrafa kujerun zamani Laila Al-Othman ta bayyana jin daɗin ta game da wannan gagarumin nasara tare da fatan alkhairi
abu ne mai kyau da yake mace an ce ta kai wannan matsayi abu da da ba ka taɓa ji an ce mace ta ma je kusa da wannan gurin ba yanzu ga shi ta zo a ta kai wannan position din kuma it's not about wai ita mace ko wani abu ilimin ta ne kai ta gura to duk wanda ta nemi ilimi at the end of the day da man za ta yi reaching height da sai sa ta gama shi lafiya an da saka hankali akan asalin abin da ya kai ta ba wai ta zama distracted ba yanzu abu kadan ta yi za a ce din saboda yar Africa ce
shi ma dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Yaman Sidiba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya Honorable Yunus Abubakar ya taya Ngozi murna.
Wannan nasara wanda Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ta samu a WHO organization wajen gurgurmaya da ake neman waye ne shugabanci wannan hukuma, ai ba karamin martaba bane ya jawo kasar mu Najeriya da nahiyar mu ta Afirka ta Yamma. Dole ne mu alfahari da nasaran da wannan mata ta yi, saboda in ka duba kwarewar ta tun daga makaranta da ta fara har ta je Harvard da su Massachusetts Institute of Technology da sauransu, da kuma irin makamai da ta rike a duniya, da yadda take rike a Walburn har aka ga kwarewar ta, aka dauko ta ta zama minista na kudi a Najeriya, da yadda kuma ta sabin ainihin shugabanni guda biyu. To ai wannan ya nuna kwarewar wannan mata, kuma abin alfahari ne a gare mu.
Ngozi Okonjo-Iweala dai masaniyar tattalin arziki ce daga Najeriya, kuma ta kawo sauye-sauye da dama a Najeriya. Ta aiki a babban bankin duniya na tsawon shekaru 25, kuma a halin yanzu ita ce shugabar cibiyar neman rigakafi ta duniya da dai sauransu. An haife ta a garin Ogwashiuku na ramar hukumar Aniyocha ta Kudu na jihar Delta. Idan ta samu nasara za ta zama mace ta farko kuma yar Afrika da za ta jaragamar wannan hukuma ta WTO. An dai fara gasar ne da mutane 8-1 za ta maye gurbin jami'in diplomasiya dan kasar Brazil tsohon babban director WTO Roberto Azevedo. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, yanzu kuma sai shirinmu na duniyar Amurka tare da Mahmud Lalo.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Sabon babin da kasar Mali ta bude na shimfiɗa hanyar mai da mulki daga hannun sojoji zuwa hannun farar hula. Tsari ne da zai iya dasa tarakun zaman lafiya da daidaito a yankin Sahel da ke yammacin Afirka, a cewar jakadan Amurka na musamman da ke kula da yankin J. Peter Pham, wanda 'yan kwanakin nan ya ziyarci yankin na Sahel, inda ya kara da cewa duk da cewa hanyar da kasar ta Mali ta dauka ta koma mulkin farar hula abin ayaba ne, amma yana ganin har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba. Shin waɗanne matakai Amurka take ba Mali shawara ta kiyaye domin kaucewa komawa gidan jiya? Yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan a cikin shirin duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Madalla, a dai watan Yuni shekarar nan ne Mali ta tsunduma cikin rudanin siyasa, inda dubin-dubatan mutane suka kawo kan tituna suna korafi kan matsalar cin hanci da rashawa da kuma da tattalin arziki da kuma matsalar tsaro da ta addaba kasar. Hakan ya sa mahukunta a yankin na Sahel da ke yammacin Afirka da sauran kasashen ƙetare ciki har da jakadan Amurka na musamman a yankin suka nemi hukumomin kasar da su yi hattara. Kwatsam a ranar 18 ga watan Agusta sai ga sojoji sun yi juyin mulki a kasar ta Mali, wanda shine karo na biyu cikin shekara 10 da suka gabata. Shi dai wannan juyin mulki wanda babu wanda ya ci kukurzani a cikinsa ya laƙume kujerar shugaba Ibrahim Boubacar Keita. Sabbin sojojin da suka yi juyin mulki a lokacin sun sha alwashin cewa za su miƙa mulki ga farar hula da zaran an gudanar da zaɓe. Yayin da ƙasar ta Mali ta fuskanci sauye-sauye a fannin siyasa, a wannan makon an rantsar da shugaban rufin ƙwarya Ba Ando, wanda zai maida ƙasar bisa turban mulkin farar hula. Sai dai matsalar ita ce an cika sojoji a manyan makamai a cikin gwamnatin ta wucin gadi. Hakan ya sa jakadan Amurka a yankin na Sahel J. Peter Pham ya ce wannan lokaci ne mai matukar sakakkiya ga Mali da makwabtanta. Makon da ya gabata ya ziyarci yankin na Sahel domin ganawa da jami'an kasar ta Mali, inda ya ba su shawara da su gudanar da zaɓe cikin wata 18 masu zuwa. A kuma wannan makon ya gana da manema labarai ta wayar tarho, inda ya karin haske kan abubuwan da suka tattauna da jami'an gwamnatin wucin gadin kasar ta Mali.
In my meetings with transition government officials, I emphasize that the transition government must first and foremost focus on preparing for those elections.
Yace a zaman da muka yi da jami'an gwamnatin wucin gadin kasar, na jaddada musu cewa abin farko da ke da muhimmanci shine a maida hankali kan gudanar da zaɓuka, amma kuma a lokaci guda akwai buƙatar a kare al'ummar ƙasar, sannan a ɗauki matakan samar da maslaha ga ƙorafe-ƙorafen da 'yan ƙasar ta Mali ke da su, ciki har da gudanar da sahihin zaɓe, magance matsalar cin hanci da rashawa, kare haƙƙoƙin bil'adama, da kuma aiwatar da yarjejeniyar da aka ƙulla a Algeria da matsayin da aka cimma kan zaman lafiya a Mali. Idan har ba a magance waɗannan matsaloli ba, akwai yiwuwar ƙasar ta sake komawa cikin rudanin siyasa.
the agreement for peace and reconciliation in mind. If they don't address these concerns, political instability may well return.
Jakadan na Amurka yankin na Sahel ya kuma nuna damuwa kan yadda ake samun karuwar masu tsaurar ra'ayi a yankin. Cikin shekaru da dama, dakarun wanzuwar zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da na Amurka sun jagoranci shirin tabbatar da zaman lafiya da ake kashe biliyoyin daloli a yankin. Kuda yake gwamnatin shugaba Trump ta fito fili ta dasa alamar tambaya kan amfanin wannan shiri, tana mai cewa za ta rage kudaden da ake kashewa da dakarunta dake nahiyar Afirka. Da VOA ta tambayi Jay Peter Farmishin ko an samu wani karin rudani a yankin na Sahel tun bayan juyin mulkin kasar ta Mali, sai ya ce,
"We haven't yet, and I think part of that is owing to ongoing activities by..."
Ba samu hutukuna, ina ga kuma hakan na da nasaba da ayyukan da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya suke yi karkashin shirin Operation Barkin da kuma dakarun haɗin gwiwa na G5. Lallai ba a ga ƙarin tashin hankula a yankin ba, amma dai muna nan muna sa ido kan al'amuran da ke faruwa. Lallai akwai yiwuwar samun barazanar. Tushen kuma zai samar da daidaito da zaman lafiya a yankin na Sahel, a cewar jakadan na Amurka a yankin. Kawar da kungiyoyin masu tsaurin ra'ayi, samar da sauye-sauye a fannonin gwamnati da kuma gudanar da zaben da zai samar da gwamnatin farko na cikin wata takwas na daga cikin matakan da ya kamata a dauka. Ya kuma kara da cewa samun mulki na gari, inda shugabanni za su rika nuna damuwa ga matsalolin jama'a su kuma sauka daga karagar mulki idan wa'adin mulkin su ya kare tare da mutunta yancin bil'adama, na daga cikin batutuwan da za su taimaka wajen samar da wanzuwar zaman lafiya. Masu sauraro, da haka ne kuma kawo karshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Anita Powell da Julie Nezis Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Bakar Kawo Girgire, ce salam biyoyin Hausa. Kasafin kuɗin shekarar 2020 da shugaba Buhari ya gabatarwa majalisa, fatanmu shi ne al'umma su gani a ƙasa domin kasafin 2020 talakawa ba su san inda ya shiga ba. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Gazalika Biro Lolo daga Tabuka, Saudiya, ya ce salam biyoyin Hausa. Ku ban dama in kira ga 'yan uwana talakawan jamhuriyar Nijar da cewa su yi siyasa ba da gaba ba, kar su biyewa duk wani ɗan siyasar da ke son ta da zaune tsaye. Sako daga Shehu Adamur Jau, ya ce muna yi wa sabon sarkin Zazzau Ahmad Nuhu Bammali fatan alkhairi, ubangiji Allah ya taya shirko kuma yi masa jagora, amin. Da fatan kuma zai rungumi kowa da kowa a tafi tare domin cedda masarautar tasu ta Zazzau mai dimbin tarihi gaba. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani mai lange-lange a wuri, da Aliyu Usman Taka lafiya da injiniya Isa Sadam suka ce albarkacin ranar kula da lafiyar ido ta duniya da aka gudanar. Muna kira ga hukumomi da su samarwa marasa galihu tabarau kyauta, ganin yadda da yawa suke dauke da matsalar amma ba su da halin sayen tabaran da zai taimaka musu wajen gani. Sai sako daga Namira Umar Makera, ya ce ina kira ga al'ummar jihar Wando da su kasance masu bin doka da oda yayin gudanar da zaben jihar tasu da za a gudanar gobe a Sabar domin kaucewa jefa jihar tasu cikin rudanin siyasa. Sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Kwamarar Takami, yaji Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Rukayya Usman Farija Abuwa Ward tare da Kwamarar Baba Ganasa Dalta suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu tsokaci kan cece ku can da al'umma ke yi a rusa jami'an tsaron SAS a Najeriya. Hakika ruwa baya tsami banza, wannan maduniya ce cewa jami'an SAS suna musgunawa talakawan Najeriya, da fatan za su gaggauta gyara tafiyar da aikin su. To mun gode, sai ku cigaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email, wato hausa.service@voanews.com.
Bari mu je ga shigangun shirin mu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Shi cibiyar kula da guguwar iska mai karfi ta ƙasa a Amurka ta ce da safiyar yau Juma'a babbar guguwar Delta ta doshi kudu maso yammacin Louisiana. Masana ilimin yanayi sun ce ana ganin guguwar za ta zo da mummunar iska da ka iya barazana ga rayuwa a sassan yankin gabar tekun arewaci zuwa yammacin yau Juma'a. Masu hasashen yanayi a Amurka sun ce da yammacin jiya Alhamis guguwar Delta ta karfafa kadan yayin da ta doshi gabar Gulf na Amurka. An fara gargadin guguwar iskar daga tsibirin Texas zuwa bakin kogin Powell da Louisiana.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chad. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Zahra Aminu Fage wadda ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta hada mana shirin. Ni Madina Dahir Mishani nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.